kwanaki biyu bayan wani hari da ma wata kazabar arangama da ƴan ta'adda masu kaifin kishin Islama suka kaiwa dakarun jamhuriyar Nijar da ke yankin Tilliya arewacin garin Aiza suna sintirin bada kariya wa al'ummar wannan yankin da ke iyaka da kasar Mali ta ma wanzar da zaman lafiya a wannan sashen na jamhuriyar Nijar. Gwamnan jihar Tawa ya kai ziyara wa askarawan kasar da suka jikkata a babbar asibitin garin Tawa birnin jiha da asibitin Barikin Sojoji inda ya musu jinjina ta musamman kamin ya musu fata alheri da ganin sun samu waraka a cikin gaugawa. Gwamnan jihar Natawa Mala Isa Musa ya ce daga bisani hukumomin jamhuriya ta bakwai da askara wannan kasar sun dage ba gudu ba ja da baya na sai sun kakkaɓe ta'addanci. Kuma za mu shi cikin wannan lamarin da lamarin mu da kayan aikin da ya kamata domin jamhuriyar Nijar fa sai ta ga bayan wannan lamarin, in ji gwamnan jihar Tawa Isa Musa. Labarun da ke fitowa daga wannan yankin suna cewa askarawan jamhuriyar Nijar a lokacin wannan kazamar arangama da ƴan ta'adda da suka so su arce zuwa kasar Mali a lokacin da suka ji babu dadi sun ce gangarar su inda suka shahi su gaba daya. A yau da safe na tuntubi Sidi Muhammad Sidi, shugaban gidan rediyon karkara na Cintabara dan da ke iyaka da gundumar ta Tilliya, inda na soma da tambayar shi shin ina gaskiyar lamari game da abin da ya wakana a lokacin wannan harin na ƴan ta'adda.
Gaskiya an yi arangama tsakanin Sojawa da Gardomat wannan tsakanin su da bandiwa an can. An gamu kuma Sojawan namu tabarakallahu sun samu nasara kuma sun sha a wurin mai sudan pet kalan ba da yawa ba ne. A san duk wanda ya tsaye ya ci kuma kawai da ni.
Ana iya cewa daidai ina ne wannan harin ya faru?
Tsakanin wajen takalan Maiza Digdiga da sama can wajen an kai shi. Sidiliya Nor Abala.
To yanzu ana iya cewa dai kwanciyar hankali ya dawo. Yanzu haka dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun ƙara aika sojoji a cikin motocin yaƙi masu sulke a cikin damara zuwa wannan iyakar domin tabbatar da cewa irin wannan shammatar da ƴan ta'adda suka saba bata sake afkuwa ba. Haruna Mamman Bako da birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.